sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanku da wannan la'asari da fatan kuna lafiya. Yau ranar Lahadi 26 ga watan Fabrairu shekarar 2023. Suna na Safila Hashim Gumel tare nake da Zahara Amina Fajira Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Na wani shiri na musamman kan zaben Najeriya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Wasu 'yan Najeriya sun koma rumfunan zaɓe a yau Lahadi bayan matsalolin na'ura da wasu matsalolin da suka hana su iya kada ƙuri'a a jiya Asabar. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce rundunar zaratan sojin ruwan Rasha ta tafka babbar asara a Ukraine. Manyan jami'an Isra'ila da Falasɗinu suna wata ganawa a Jordan. Wani yunkuri na daƙile tashe-tashen hankula da ke ta'azzara tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa.
Kanin labaran duniyar kenan. Yayin da a wasu yankunan Najeriya aka gudanar da zabe cikin lumana, wasu yankunan kuma an samu tashin hankali.
It's not true that we have blasts in Maiduguri, but we have blasts in Borno State, which is Gwaza.
So Peter, General Ensign dan Najeriya kenan ke karin bayani idan gane da tashin bam yayin gudanar da zaben shugaban kasa da na yan majalisu da aka yi jiya a Najeriya.
Duk dai akan zaben Najeriya, za a ji cewa an ci gaba da zabe har cikin dare a wasu rumfunan zaben shugaban kasa da na yan majalisu.
Duk da tsarin na'urar tantance masu kada ƙuri'a an bi tsarin gargajiya da aka saba na ɗaukar ƙuri'a ɗaya bayan ɗaya da mutane kan ƙidaya da kansu.
To Sarfilu, mata ma ba a bar su a baya ba wajen kare 'yancinsu a zaben, domin su ma za a ji cewa sun kafa sun tsare kuma da alama za su raka.
Ai ko nan da 12 dare ne sai na tsaya sai an hada tun kafin in wuce. Ga can mai gidana a can. Ba ni kadai nake tafa ba. Allah ya ba mai rabo sa'a.
To Allah ya taimaka. Haka kuma yau ma zan bude muku masu rarren mu layin waya domin ku kira ku fada mana ra'ayoyin kan yadda wannan zafi ya wakana a inda kuke. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ko kuma alamar kagi 1 2 2 5 6 5 5.
Lambar dai ita ce alamar tarawa 1 2 2 2 5 2 6 5 5. Haka kuma za mu kawo muku rahotannin abubuwan da ke faruwa kai tsaye daga abokan aikinmu ko wakilanmu da ke wurare daban-daban a fadin Najeriya. To amma fa sai Murtala Faruk Sanyinna ya fara da kawo mana labaran duniya kai tsaye tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wasu 'yan Najeriya sun koma rumfunan zaɓe a yau Lahadi bayan matsalolin na'ura da wasu matsaloli na daban da suka hana su iya kada ƙuri'a a jiya Asabar domin zaɓen shugaban ƙasar da tafi yawan jama'a a nahiyar Afirka da ke kan tafarkin demokuraɗiyya. Shugaba Buhari zai sauka daga mulki bayan wa'adi biyu na tsawon shekaru 8 kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya ba da dama. Kimanin 'yan Najeriya miliyan 90 ne suka cancanci jefa ƙuri'a a zaɓen, wanda kuma zai bayyanar da waɗanda za su yi aiki a majalisar dokokin ƙasar. Manyan 'yan takara da suka hada da Bola Tinubu mai shekaru 70, wani tsohon gwamnan jihar Legas daga jam'iyyar APC mai mulki, da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar mai shekaru 76 daga babbar jam'iyyar adawa ta PDP suna fuskantar kalubale daga dan takara na uku na jam'iyyar Labour Party Peter Obi mai shekaru 61 wanda kuma yake da goyon bayan matasa. Zaben na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke fuskantar matsalar karancin takardun kuɗi da hauhawar fatara da tashin farashin kayayyaki da kuma karancin makamashi. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Lahadi cewa wata rundunar zaratan sojin saman Rasha ta tafka babbar asara a Ukraine. Ma'aikatar ta faɗa a cikin rahoton tsaronta na sirri cewa wasu hotuna daga sashen Voleda na Donetsk Oblast sun nuna tarin hasarar motocin Rasha, inda ake hasashen motocin sun fito ne daga Brigade ta 155 ta sojin ruwan Rasha. Ma'aikatar ta ce an dura wa rundunar ta sojin ruwan nauyin kai wasu hare-hare masu matukar wahalar gaske a yakin, haka kuma sun ji jiki sosai. Ma'aikatar ta faɗa a cikin rahoton da aka wallafa a shafin Twitter cewa kusan karfin rundunar sojin ruwan ya ragu sosai saboda an cike ta da ma'aikata da basu da kwarewa. Kungiyar tarayyar Turai ta EU ta yi matsayar kakaba sababbin takunkumai kan Rasha sakamakon mamayar da ta yi wa Ukraine. 'Yan sanda a kudu maso yammacin Pakistan sun faɗa a yau Lahadi cewa wani bam ya tarwatse a wata kasuwa mai cunkoson jama'a inda ya kashe akalla mutane hudu ya kuma raunata wasu 16. Ba wata kungiya da ta gaggauta daukar alhakin kai harin bam din a wajen gundumar Baka dake cikin lardin Balochistan inda hare-haren 'yan tada kai da baya ba sabon abu bane. Jami'an asibitin yankin sun ce akwai yara kanana a cikin waɗanda suka ji rauni, suna masu bayyana halin da sauran mutanen suke ciki a matsayin mummuna, tare kuma da bayyana fargabar adadin waɗanda suka mutu na iya karuwa. Mataimakin kwamishinan 'yan sandan gundumar Abdullah Koso ya ce an tada bam din ne dake makale a babur ta na'ura daga wani waje, haka kuma shaguna da dama sun lalace sakamakon fashewar, a cewar gidajen talabijin na yankin. Kuna shan waɗannan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Amurkawa 'yan asalin ƙasar Somaliya da ke zanga-zanga a faɗin Amurka sun yi kira da a samar da shirin tsagaita wuta bayan an rangama ta tsawon makonni uku a wani gari da ake takaddama kansa a yankin Somaliland da ya balle daga Somaliya, wanda ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 100 tare kuma da jikkata wasu fiye da 500. Kimanin Amurkawa 'yan asalin Somaliya 200 daga sassa daban-daban na Amurka ne suka tattaru a harabar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ranar Juma'a domin jan hankali kan wannan rikicin. Mayakan sa-kai na yankin suna faɗa ne domin janyo yankuna uku na Sur da Sanan da Sin daga Somaliland domin su sake haɗewa da Somaliya. Ya zuwa yanzu dai an yi kunnen ƙashi da kiraye-kirayen tsagaita wuta. Wasu daga cikin masu zanga-zangar ɗauke da tutocin ƙasar Somaliya da kwalayen saƙonni an ji su suna rera taken ƙin jinin yaƙi domin nuna goyon baya ga waɗanda yaƙin ya rutsa da su a Los Anod babban birnin Sur.
It's not true that we have blasts in Maiduguri, but we have blasts.
To madala a gaida Murtala Faruk sun yi na dai karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma muna tare wato zarawa muna tare da babbar editan matanan sashen Hausa Grace Alheri Abdul take can Abuja kan biyonin zabe. To sani da aiki malama Grace.
Barka dai malam Safiru Zara, barkan ku.
Yawa muna ta kallon yanda lamura ke faruwa na zabe yanzu, na san ana dakon sakamako, me ake ciki, wani hali ake ciki a yanzu?
A dakon sakamakon zabe kamar yadda kace, mu da muke wannan wurin dakin taron kasa da kasa da ke babban birnin tarayya Abuja inda ake sanar da sakamakon zaɓe, wanda aka keɓe musamman domin sanar da sakamakon zaɓe. Kasancewa wannan daki an shirya shi ne don wannan aiki musamman, ko da ana da bayanai ga 'yan jarida ne ba a yi shi a wannan daki, sai akwai wani dakin bayanai na 'yan jarida da aka yi a baya a banda wannan daki. To bisa ga bayanin da shi shugaban hukumar zaɓe ya yi da ƙarfe 11, da farko dai an ce mana za a yi zai jawabi da 'yan jarida da mun bayyana abin da ake ciki ƙarfe 12, aka tura zuwa ƙarfe 1, da ya zo ƙarfe 1 da mun kyautata zaton, mun yi zaton cewa a wannan lokacin ne za a fara sanar da sakamakon zaɓe, amma sai aka bayyana cewa zuwa wancan lokacin ba su samu sakamakon zaɓe daga wata jiha ko guda ɗaya ba, saboda haka za a fara ne ainihi ya dai buɗe taron a kubance. Cewa an buɗe
taron,
an kaddamar da aikin ta tara sakamakon zaɓe daga jihohi daga wannan lokacin ƙarfe 1, amma za a fara sanar da sakamakon zaɓen ne da ƙarfe 6 na yammacin yau. Kuma bisa ga bayani shi, idan aka ci gaba da samun sakamakon zaɓe suna zuwa daga jihohi, za a ci gaba da wannan aikin sanar da sakamakon zaɓen na har zuwa.
To ke da ke ƙasa yanzu,
sai a ci gaba gobe.
Ke da ke ƙasa yanzu, kina ganin cewa za a ci gaba da samun sakamako har zuwa kwanaki nawa yanzu, tunda yau kwana ɗaya kenan da yin zaɓen?
To Maran Sarfilo, wannan ce ina tsammanin ko hukumar zaɓe ba za ta iya amsa wannan tambayar ba, dalili da babu tabbacin zuwan jihohi a wannan wurin. Idan na tuna abin da ya faru a shekaru 4 da suka wuce, akwai lokutan da waɗansu jihohi ma za a sanar da ku cewa an kawo sakamakon zaɓe jihar kaza, zai tashi zai zauna kan teburi, 'yan jarida su tattaru, bayan ɗan lokaci kuma sai a zo a sanar da ku cewa wannan sakamakon da aka kawo bai tattaru ba. sai a koma domin akwai zan iya tunawa jihar Plateau da ɗaya daga cikin jihohin da an sai aka ce mu jira minti 30 minti 10 kai karshenta da aka ce ba ma za a sai da ba su da ba su kammala har hada wannan sakamakon zaben ba sai zuwa gobe to babu wanda zai iya tabbatarwa amma ana kyautata zancen cewa a wannan lokacin kasancewa an yi amfani da na'ura yana yiwuwa iya samun sakamakon zaben nan a kuma kammala sanar da sakamakon zaben a cikin kwanaki kalilan ba kamar yadda aka
yi to Allah ya sa zamu ci gaba da bibiyar wannan kuma in an jima zamu sake dawo idan wani sabon labari ya samu mu ji daga gare ki mun gode kwarai da gaske sanar da kokari san da aiki to madalla dade akan zaben Spetter Zone na 'yan sandan Najeriya ya karin haske kan tashin bom a jihar Borno yayin da ake gudanar da zabe a jiya Asaba amma duk da haka ya ce wannan zabe shine mafi kyau da ya taba gani ga rahoton Hassan Mai na kaina
It's not true that we have blasts in Maiduguri, but we have blasts in Borno State, which is Gwaza.
So, Peter, General ne 'yan sandan Najeriya kenan Usman Alkali Baba ke karin bayani idan gane da tashin bom yayin gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da aka yi jiya a Najeriya. Inda ke cewar ba gaskiya bane bom ya tashi a birnin Maiduguri, amma lalle kam an samu tashin bom a jihar Borno a garin Gwoza wanda ke da nisan kilomita 200 daga babban birnin jihar. Kuma tun farko dama mun yi hasashen hakan. Abin ma kenan da yasa muka zauna cikin shirin ko ta kwana. Lalle kam waɗannan 'yan ta'adda sun jefa bom amma bai kawo cikas ga zaben sosai ba. Mutane biyar sun samu raunuka da kuma wata 'yar karamar barna. An kuma gudanar da zaben kamar yadda ya kamata.
But we have about 5 injuries and some small damage.
A matsayinka na shugaban 'yan sandan Najeriya, me zaka ce dangane da yadda yanayin tsaro ya kasance yayin wannan zabe?
I think I can judge that this is one of the most peaceful and best organized election I have witnessed. My career in the police force
ina jin zan iya cewa wannan shine mafi kyan zabe da na taba gani a shekarun da nayi ina aikin tsaro don na sha yin aikin samar da tsaro yayin zabe amma maganar gaskiya wannan zabe ya samu kyakkyawan tsari kuma mun yi abin da ya dace sannan kuma dukkanin masu ruwa da tsaki sun taka rawar gani zaben ya wakana Salim Ali kuma yadda dimbin mutane suka fito kada kuri'un su a yankunan jihohin kudu maso gabashin Najeriya abin mai karfafa gwiwa.
The turnout in the southeast is also very very encouraging.
Babban baturen 'yan sandan Najeriya wanda tun da farko ya ziyarci babbar cibiyar tattara sakamakon zaben a matakin kasa ya kuma gana da shugaban hukumar zaben Najeriya kana ya zagaya wasu unguwanni a birnin Abuja sama da guda 10 yace akwai wasu wurare a yankunan Najeriya daban-daban da aka sota da kayar baya amma take 'yan sanda suka daddakile su kimanin dai 'yan sanda kimanin sama da 300 suka yi aikin samar da tsaro a wannan zabe Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan Mai na kaina har yanzu dai muna birnin tarayyar inda ake ci gaba da zabe har cikin dare a wasu rumfunan zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a Abuja yayin da a wasu rumfunan ciki da mai mutum shida kadai a kundin rajista wasu rumfunan na dauke da dogayen layuka kuma mutane ba su kosa ba har sai da suka samu damar kada kuri'a ga rahoton Nasiru Adamu El Hikaya
duk da tsarin na'urar tantance masu kada kuri'a an bi tsarin gargajiya da aka saba na daukar kuri'a ɗaya bayan ɗaya da mutane kan kidaya da kansu har sai an gama lissafin kuri'a da kowane dan takara ya samu a fili yake inda magoya baya kan nuna farin ciki ta hanyar sowa in sun ji dan takarar su ke kan gaba a rumfar zabe mazabar AYA mashigar Abuja daga jihar Nasarawa inda dan takarar Labour ya lashe da kuri'a 245 inda mai bi masa baya Bola Tinubu ke da 67 Atiku Abubakar na PDP ke da 46 magoya baya sun shiga murna ta akalla dai sun kawo mazabar su
My name is Israel Sunday. From which state? From Akwaibom State. As he has already won, I think. Maybe they did not give him that. That means there is something somewhere that is wrong somewhere.
Israel Sunday, na daga masu mara Peter Obi na Labour baya dake tunanin hakan na nuna har dai ba Obi aka ayyana a kasa baki daya a matsayin wanda ya lashe zabe ba to an yi wani abu ne na saba kaida duk da haka masu mara Okonkwo su baya na cewa dama yanayin akasarin mutanen dake zabe a rumfar magoya bayan Obi ne
Iswara Ibrahim Zubairu ya ba zuwa takarar rata ba kadan ba an ana cewa dinki zan yi cewa dinki ya laka so dan barada take cewa ka laka so biyar
abun ya baki mamaki ko kuma dama ni zamani haka zai
ba to ni duba da la'akari in nan naci abu ne ban mamaki zan yi cewa ban mamaki ba dalili abin da nace abun da ban mamaki ba saboda nan da matsabannin nan inda nake da kuma wanda suke mazauna nan AYA mafita da kabilu ne
kabilu ko kuma
ɗan kabilar Ibo
amma mi tunanin ka kana ga wannan zai iya sa shi fita wa bela shi zaben nan
ya kudin su rutuna gida
shi kuma wani matashi ya ce ya ga ana raba naira 5,500 dan zabar wani dan takara amma shi ya ce ba zai karbi kudi ya koma hammar shekara hudu ba
sunana Ibrahim Umori mai gida farin kashi akwai a cikin envelope zai baka ga motarsa wani za ka kawai santa zai baka gasan shi politics wani yana iya stay da insta akan 5,000 zaka iya sai da insaka ya shika wahala shekara 8 ba muna wahala haka mata mu gane
to amma wani ne zai fitar da mutane daga wahala in haka
ga gida sanin sai Allah
za a bude dakin tattara sakamako na kasa da fara ayyana sakamako a Lahadin nan inda hakan ka iya kaiwa zuwa ranar Litinin ko fiye in an yi la'akari da abun da ya faru a zabukan baya Nasiru Almaili kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya
Toma da la'agaida Nasiru to yanzu muna kokarin mu leka kanan dabadin jin irin wayanar da ake toya game da wannan zabe da ake malama Zara to ina ji mawkilin mu na Kano Mahmud Kuri yana kan layi Mahmud kana tare da mu
eh ina tare da ku Safilo
yawa to ya ake ciki game da dakon sakamakon zabe yanzu haka a nan jihar Kano da kewaye
to ana ci gaba da dakon zabe kuma an fara bayyana sakamakon zabe din a mataki na shugaban kasa cibiyar da aka tare da a sharkwatar hukumar zabe ta INEC da kenan Kano misalin karfe 3 nan suka fara wato karɓar sakamako bayan da sun ce za su fara da karfe 12 na rana to aka daga karfe 2 ko amma dai ba a fara ba kuma sai da uku ta yi an fara da kananan hukumomi da dama kaman garin maran da sukura da makamantan sunajen kananan hukumomi guda biyar ne amma dai yanzu a hukumar sai ba a fara wato ayyanawa ba amma kasan a jihar Kano ana da kujerun yan majalisa na tarayya guda 24 su ma ba a fara na bacci yanzu nan ba a kimanci goma sha biyar zuwa 20 ba aka sanar da mazaɓar ɗan majalisar tarayya ta Gwale wanda gwale ita kaɗai ce karamar hukumar da take da tafi da majalisar tarayya kuma jam'iyyar NNPP wato Garba Muhammad Iso na jam'iyyar NNPP shi ne ya sami galaba da kusan 42 da wa motsi
na'am to wato za a ci gaba
a daidai wannan
yau kana tare da Mahmud
yawa eh
line naka ne yake dan rawa to ban san ko inda kake babu wato network mai kyau ba muna jin ka ci gaba
yawa ina jin ka amma ni
to muna jin ka to akwai inda aka samu wani tashin hankali ko wani hargitsi ko wani abu ka san Kano ta yi kaurin suna sosai a fannin siyasa me yake faruwa
babu tarzoma sai ɗan wasu alasa ba a yau da rana na kuma watanni sun tabbatar fi 12 na rana to aka daga karfe 2 ko amma dai ba a fara ba kuma sai da uku ta yi an fara da kananan hukumomi da dama kaman garin maran da sukura da makamantan sunajen kananan hukumomi guda biyar ne amma dai yanzu a hukumar sai ba a fara wato ayyanawa ba amma kasan a jihar Kano ana da kujerun yan majalisa na tarayya guda 24 su ma ba a fara na bacci yanzu nan ba kimanci goma sha biyar zuwa 20 ba aka sanar da mazaɓar ɗan majalisar tarayya ta Gwale wanda Gwale ita kaɗai ce karamar hukumar da take da tafi da majalisar tarayya kuma jam'iyyar NNPP wato Garba Muhammad Isa na jam'iyyar NNPP shine ya sami galaba da kusan 42 da wa motsi.
To Malam Mahmud, duk da yake dai line naka yanzu yana rawa, amma a ci gaba da zamu sake waiwaye kan an jima domin jin halin da ake ciki. To duk dai kan wannan zabi na Najeriya, wannan makon mun ji ra'ayin ƴan Najeriya mazauna kasashen waje kan yadda suke kallon wannan zabi da aka yi a Najeriya.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Dr. Sadiq Musa Sa'ad, ni dan asalin jihar Kano ne, karamar hukumar Bichi, amma yanzu ina zama a Ingila a Burtaniya kenan. A matsayin ɗan Najeriya, zaɓi a Najeriya na zaɓar shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya da kuma sanatoci, bisa abin da nake gani da kuma rahotanni da nake samu, na gamsu da irin namijin ƙoƙari da hukumar zaɓe ta ƙasa ta Najeriya ta yi musamman wurin shirya wannan zaɓe, kai kayan aiki wurin zaɓe da kuma gudanar da shi zaɓen. Na ɗaya kenan. Na biyu, dole kuma mu yabawa jami'an tsaro, 'yan sanda da jami'an tsaro na farin kaya wato DSS da sojoji da suka fito domin su tabbatar an yi zaɓe lafiya, an gama lafiya. Sannan kuma su masu zaɓe a jama'ar Najeriya kenan, su ma ya kamata a yaba musu saboda haƙuri da suka yi na jira a kawo kayan zaɓe, inda hukumar zaɓe wacce samu kawo kayan zaɓe akan lokaci ba, mutane sun yi haƙuri, sun jira, an kawo kayan zaɓe, sannan suka yi zaɓe cikin lumana, kowa ya tafi. Wannan abin a yaba wa mutane ne na Najeriya. Wannan shi ya nuna 'yan Najeriya sun san 'yancin su kuma sun san me suke so.
Hello, to assalamu alaikum. Sunana Dr. Muhammad Yadudu, mazaunin Toronto a garin Canada. To gaskiya ra'ayina akan zaɓe ta ɓangaren hukumar su jami'an INEC kenan, ina ganin cewar auri ƙaruruwa da suka yi da dama kusan sun cika su, amma an ɗan samu matsaloli wanda dama ana tsammanin haka. To amma gaskiya in an duba completely komai da komai abin da suka yi, kusan za ka iya cewa ka gamsu. Abin a yaba musu ne gaskiya, sun yi ƙoƙari, wanda kuma muna fatan zuwa ba zaben gwamna za a gyara 'yan matsaloli da aka samu a wannan, kamar harkar zuwa lattin nan, sannan kuma wani sa'in ka zo ka ga bivas din ba ta yi capturing mutane ba, ko kuma mutum ya je polling unit sai a ce an canja masa polling unit kuma bai samu text message da wuri ba. So baya ga wa'annan dai gaskiya ina ganin ita INEC wato ta yi rawar gani da ya kamata a yaba mata. Ta ɓangaren kuma jami'an tsaro, su ma alhamdulillahi mun ji ra'ayin mutane da yawa. Duk inda aka ɗan samu matsala a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, za ka ga jami'an tsaro sun zo kuma an samu an kawar da wannan matsala. To gaskiya bayan haka dai ina jin a taƙaice jami'an INEC sun yi ƙoƙari matuƙa, abin a yaba musu ne, haka zalika jami'an tsaro ma abin a yaba musu ne. To amma inda aka ɗan samu kuskure, muna fatan za a gyara a zaben gwamna mai zuwa in Allah ya yarda.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Dr. Sufiya daga nan birnin Washington DC dake kasar Amurka. Gaskiya a yanda muke kallon al'amura na zabe suna tafiya a Najeriya, sai dai mu ce muna wa Allah godiya, domin kuwa wannan zabe na bana ya zo da abin al'ajabi da kuma ban mamaki iri-iri. Kuma kwarai da gaske mun gamsu da yanda hukumar zabe take gudanar da zaben da kuma yanda ta raba kayan ayyuka a dukkanin sassa da fadin Najeriya, musamman wannan sabon tsari ko system da suka fito da shi na tura sakamakon zabe ta yanar gizo, wanda kai tsaye ko daga ina a duniya za ka iya gani, musamman mu yanzu da muke nan kasar Amurka. Tuni muna ta duba wannan shafi na INEC domin ganin sakamakon wannan zaɓe. Kuma alhamdulillahi gwamnatin tarayya da hukumar tsaro ta Najeriya sun yi taka rawar gani kwarai da gaske. Kuma muna kyauta zaton cewa da yardar Allah za a samu gagarumar nasara da kuma samun ingantaccen zaɓe, wanda tarihin ƙasa aka daɗe ba yi zaɓe mai inganci irinsa ba. muna yi wa dukkanin al'umman Najeriya fatan alkhairi da kuma addu'ar Allah Ubangiji ya zaba mana shugaba na gari ga mutane da suka jefa ƙuri'a ina kira da kowa ya zauna a kwantar da hankali a zauna lafiya cikin lumana da kwanciyar hankali a saurari sakamakon zabe
Assalamu alaikum ni sunana Hussein Adamu mazaunin ƙasar Amerika asalin ɗan Najeriya bisa ga la'akari yanda zaɓe ke tafiya a gaskiya hukumar zaɓe ta INEC ta yi iya ƙoƙarinta tunda wannan shi ne karo na farko daga 2011 da ba a ɗaga zaɓe ba an sa ranansa ana yin shi kuma jama'a sun fito inda ya kamata su kada kuri'unsu kamar yadda muke gani a yanar gizo da kuma kuke ji a wasu gidajen rediyo da kuma gidaje na talabijin jami'an tsaro ma yanda muke gani da jin labari sun yi kokari Allah dai ya ba mu sa'a
Assalamu alaikum jama'a sunana Abdurrashid nan nake USA muna nan garin Pennsylvania muna nan nan gadi dan Niger ne muna nan muna ga bin labaruka da harakoki na election na Najeriya don saboda in an ka duba da Najeriya da Niger duk guda suke inda akwai kwanciyar hankali Najeriya akwai kwanciyar hankali Niger muna murna muna gode jin dadin mu da yanda abubuwa suna ga tafiya Najeriya a hankali kwance masha Allah harakoki suna ga tafiya to Allah dai ya sa wanga election din ga ya kawo muna saciya ya kawo muna canji cikin harakoci nan ga na Najeriya dan saboda yau Najeriya da Niger uba guda muce yau Najeriya indai an ka samu kwanciyar hankali cikin Najeriya do alhamdulillah Niger ma ana da kwanciyar hankali
Masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi dan ku kira ku fada mana ra'ayoyinku kan yadda wannan zabe ya gudana lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1 2-2-2-5-5-5-5 madalla mun sami kiran mu na farko da wa nake magana muna jinka da wa nake magana
malaki ya sunanka tukunna fara fada mana sunanka tukunna wane ne ke magana to menene ra'ayinka kan wannan zabe da aka yi kai za umma tukunna eh ya ka kalle shi
eh addu'a ka ubangi Allah ga wani shugaba mai alheri
to mun gode da wannan kira naka sai kuma kiran mu na gaba da wa nake magana
assalamu alaikum radio bari aminka
wa alaikum salam
lokacin da kika ci ga gurin Niger a dinda an ra'ayi na duka kan wannan zabe da an kai a cikin Nigeria
muna jinka
to ina ji to abinda an kai zabe an ga tsare lahiya nan kuma wanda zai shugaba Allah ya yabba a taro a kama kasar Najeriya ai aiki gaba daya duk wanda Allah ya yabba kuma yana wata ɗan Najeriya ku rike shi da hannun jini ku rike nan kuna gode fa da Amerika kuma mallan Allah da dole gode ki yi wurin Niger
to mun gode da wannan kira naka daga jihar Adamawa da wa muke magana
ina magana da Alaramma
muna jinka Alaramma to yaya zabe ya gudana me zaka ce akan zaben nan
zabe yayi kyau
menene bambancin wannan zaben da wanda ya gudana da ka taba yi a baya
akwai bambanci sosai akan da na baya wannan yanzu na yafi an tuna tsuwa a yi shi a cikin kwanciyar hankali
wannan kenan
eh
to mun gode kwaye da gaske bar mu je Kaduna wane ne ya Kaduna
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Wa ke magana?
Sunana Yakubu Dutch, 707.
Yakubu 707. To ya zabe wa kana?
Dutch. daga nan kamuri ikulu zangon karlo